kungiyoyin masu sauraro
masu saurare
jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da haka da kuma fatan ana cikin koshin lafiya Hassan barka nake muku lalle marhaban a cikin wani sabon shirin na muryoyin ku masu saurare to a rana irin ta yau lokaci ne da muke warewa domin baku dama ta isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin ɗan uwa da abokan arziki malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunan ka
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu musulunci ta Iran ina muku fatan alkhairi a daidai wannan lokaci ni ne naku mai magana jibrin babu dake garin Binga jihar Bauchi Nigeria ina jin daɗi kuke dan ba mu dama muke tofa albarkacin bakin mu wajen miƙa sakon gashe-gashe zuwa ga ƴan uwa da abokan arziki to ina bi da dukkanin ƴan uwa a sauraron gidan wannan radio ni albarka da kuma kanku ma ikatsin ganin wannan radio ubangiji nagode nako ni ne nako nagode ubangiji Allah ba zumunci
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh radio satirin mai magana sidi tare da gana a garin jamhuriyar Niger muna godiya dangance da dama da kuke ba mu na mika sakonnin gashe-gashe mu na karshen mako da farko ina gaida abokina Yakubu mai aski ba diraka dan jihar da makaran akwai Sanusi mai da tai akwai Iso mai da tai akwai da mai computer da kenan tare da Nigeria akwai Hussein Star ga hankali yana mishi fata alheri akwai Kabiru bakin kasuwar Taransa da Magaran akwai miji mai daidaita sauwan da aka yi sanyi da miji soja a nan bakin likita Dutsi da Magaran akwai Malam Muhammad Lambure Biri da ke Niamey Niger yana mishi fata alheri akwai tsoho mai albarka yana mishi fata alheri da fata yawan cikin koshin lafiya akwai Bukaru Garuga a nan birnin Agadez yana mishi fata alheri akwai Tupac mai wacan da aka yi sanyi da Mamman Shakiru yana mishi fata alheri akwai Prezi na Kulab Ryan Zici Ilyas akwai Fatimina Ryan Zici akwai Takumi Video Ryan Zici da dukkanin masu sauraron ku a daidai wannan lokacin da fatan a yi sallar juma'a lafiya fatan kuma sharuwa lafiya radio BOA Hausa Tehran mai magana su tare da gana a garin jamhuriyar Niger
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Radio Tehran Radio Musulunci yana makowa barka da warhaka in wannan gida dangance da dama da kuke ba mu muna gaishe da ƴan uwa da abokan arzika dukkan ƙarshen mako da farko dai sunana Abdullahi Telaro mai ganin mutuncin mu ya daga dan malam jihar Maradi da farko kuma na gaishe da kai kanka mai jagoranta wannan gida mai albarka malam Hassan Galhira Allah ya kai maka da fata an shiga dare cikin koshin lafiya a yi tun ƙarshen mako lami lafiya da fatan Malam Ibrahim garin Kasagi alheri Allah ya kai maka alheri Allah ya kai ma malama Aishatu a garin Agadez fatan alheri zuwa gare ki alheri Allah ya kai ma Sani Da'u Alaska alheri Allah ya kai maka ina maka barka da warhaka ta musamman zuwa ga Nafi'u baban Fatima tun daga nan har Abuja Nigeria alheri Allah ya kai maka ta musamman zuwa ga Fatima Sani ta ma tana can Najeriya mata fatan alkhairi da fata a yi hutun ƙarshen mako lami lafiya
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh radio Tehran radio mai albarka radio musulunci ina muku barka da warhaka ina muku barka da sallar juma'a ƴan wannan gida mai tarin albarka mai magana Abdullahi Telaro mai ganin mutuncin mu ya dan malam jihar Maradi muna godiya dangance da bamu dama da kuke zuwa ƙarshen mako mu gaishe da ƴan uwa da abokan arzika da farko dai zan gaishe da kai jagoran shirin malam Hassan Hassan barka fatan alkhairi zuwa gare ka da kai da iyalin gidan naka alheri Allah ya kai ma shiyutu tayar nan birnin da magaran alheri Allah ya kai mishi fatan alkhairi zuwa ga Nafi'u baban Fatima alheri Allah ya kai maka da fatan an yi juma'a cikin koshin lafiya alheri Allah ya kai ma Ilyas Frizi fada haɗin kai zumunci nan Agadez na ma fatan alkhairi da fatan an yi juma'a lafiya ta musamman zuwa gare ka Umaru Musa alheri Allah ya kai maka tun daga nan har birnin Yamai alheri Allah ya kai ma kowa da kowa yan wannan gida yana maka barka da sallar juma'a mai magana Abdullahi Telaro mai ganin mutuncin ma dan malam jihar Maradi
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryoyin masu saurare na Radio Tehran ina muku sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu tare da an sharuwa laya kuma muna gaida ku dangance da samun dama da ake lokaci zuwa lokaci ana ba mu dama ta mu gaida ƴan uwa da abokan arziki ko mu ba da ra'ayoyinkan zuwa ga al'umma na halayen duniya baki ɗaya a wannan rana ina ma Allah godiya ina gaida sarkin malamai Limam Al-Mustafa Musa Anto ma'anin Maradi ina gaida limami idi na maradu baki daya liman shafi'u isaka fata da zuwa gare shi ina gaida limar yadun anan mafida ina gaida limam musa sadan takasi anan birnin maradi ina mushi fata da liman san dan jatau ina mushi fata da liman gali dan jiratawa ina mushi fata da heri duban gaisuwa da wata da zuwa ga liman tukur ina mushi fata da dukkan sauran liman maradi musamman liman sanira tv da naibi liman abdul malik al-mustafa musa antuma ina gaida shi da dukkan ahlin su baki daya
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen sada zumunci ne muku fatan alkhairi a gidan radio ira mai dimdan albarka hasan barka da kai da abuka aikinka ina muku barka da shan ruwa sunana ibrahim shushana wanda ke garin kasige jamhuriyar nijar jihar maradi hasan barka ina muku fatan alkhairi an zo karshen mako ne kuke ba mu dama muna ga ɗan uwa da abokan arziki farko zan gaida isma mai dala bushiri wanda yake adama gara akwai mamman lawali dan kwaro wanda yake adama gara akwai isu madatai akwai sanusi madatai akwai tasu ungo tudu wanda yake adama gara akwai babaye kongire wanda yake adama gara akwai raba mai aski wanda yake adama gara akwai tijani silema wanda yake a gidan ilias ina gaida duka mambobi na masu kira da saurari yan reshen na magaran su rabe wanda yake a nan da magaran da duka sauransu waɗanda suke nan wurin in koma a birnin agades akwai ilias wanda yake a birnin agades akwai alkasim baba wanda yake a birnin agades akwai alkasim ma'az wanda yake a birnin agades idan ni koma babban birnin yamai akwai muhammadu dan baribari wanda yake babban birnin yamai akwai tsoho isa mai albarka wanda yake a birnin yamai
to kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare malami na gaba sai ka ja mu je
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh murya BOH a farko sunana sandawa alaska tsatsun burum a cikin jihar damagaram jamhuriyar nijar mun zo karshen mako da kuke ba mu dama mu isar da sakon gaisuwa zuwa ga yan uwa da abokan arziki da farko kai mai gabatar da wanga shiri hasan barka ina yi maka fatan alkhairi da kai da iyalanka a madadin dukkan ma'aikatanku fatan alkhairi ya ishe gare ku gaisuwar farko zuwa ga muhammadu dan bare-bari tun daga nan hal babban birnin yamai akwai muhammadu sala tun daga nan hal yankin agadas akwai alkashin baba shugaba na masu kira da saurari yankin agadas da mataimakin shi abdulmumin waziri daga nan har yankin zamfara akwai haɗabi mai kwamfuta akwai sumaiya shiyar sarakuna akwai malama fatima sani akwai maman muramacu akwai malama fiddaushi ibrahim naibawa akwai sunusu madatai isu madatai maman sani dauda cinwanza suman mai dala bushiri huda mamadu tun daga nan hajji turi akwai lawali loyi tun daga nan hamasin kai akwai kabiru sule tun daga nan halbakin turansa da magaram akwai abdul aziza ma'ana fi wanda aka fi sani da prezi
assalamu alaikum sashen hausa na radio BOH jamhuriyar musulunci iran sunana kumar tilias yakuba duk mamba kungiyar muryar matasan afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar itiska ɗau jihar bocin tarayyar najeriya to game da dama da kuke ba mu ke tofa albarkacin bakin mu zan yi amfani da wannan dama na miƙa sakon gaisuwa ta farko ta faɗa akan mai gabatar da shiri a wannan gida hasan barka ina gaida isa jikan mai saje toro ina gaida sunusi maɗatai da magaram ina gaida isuhu maɗatai da magaram ina gaida haɗabi mai kwamfuta mai ma ina gaida shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura Kadura diga gadan fulanin warji Abdullahi Suleiman Ajeri Muhammadu Filo Mashio Muhammad Dreba Murba Mashio ina gaida Ibrahim dan fulanin yayari mai Arsenal ina gaida Iliyasu M Iliyasu Gulawa ina gaida Yakubu Rugun Mahere ina gaida Hassan Albasari Abu Angon Fatima ina gaida Comrade Ahmad Afansi Bajoga ina gaida Fatima Sani ina gaida Sharifiya N Ahmad ina gaida Sumayya Shiyar Sarakuna birnin Kebbi ina gaida Sani Dau Alaska tsatsun burum ina gaida Mamman Sani Dauda Cinwaza ta si unguwar Tudu da Magaram Yakubu mai aski ba daraka ina gaida Kabiru Sule Usman ina gaida Usman mai dala Bushiri
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu gidan radio mai albarka na Iran farko mai magana Isa Rabu Abdu wanda yake birnin Masarata to alhamdulillah da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu da farko ina gaida duka wanda suke cikin gidan radio Iran mai tarin jama'a na albarka ina ma kowa dubun gaisuwa da fatan alheri ina ma kuma kowa barka da sallar juma'a an yi ta lafiya to Allah ubangiji ya maimaita mana Allah ubangiji ya bamu kuma albarkacin cikin wannan watan mai tarin albarka da farko ina gaida Hassan Barka, ina gaida Alkasim Agalas, ina gaida Suleiman dan minista wanda yake birnin Masalata, ina gaida Malam Kabiru bakin Taransa, ina gaida Lawale da Almajiri harka sai da kudi, ina gaida Murtala MT wanda yake Mila Fada, kuma ina gaida jama'a ma kowa da kowa na cikin fadin Niger. Tashi lafiya, mai magana Isa Rabu.
Assalamu alaikum Radio Biyu Citayen Radio Mai Albarka. Fatan alkhairi zuwa gare ku, fatan dukkanin ma'aikatan ku suna cikin goshin lafiya. Sunana Bambari Shafi'u, wanda aka yi sani da Tufaka Mai Wacce, shugaba na fada himma mata Sa'adu da ke nan garin Agadez a jamhuriyar Nijar. Bugu da ƙari, mamba na masu kira da sauraron radio na Afirka gabaki ɗaya, ina gaida dukkanin wanda suke cikin wannan gida mai albarka, musamman zuwa gare shi Shitu Tare, ina mai fata alkhairi. Ilyas Mai Shago, ina gaida shi. Baban Nafisa, ina mai fata alkhairi. Da kwai dukkanin yan uwa da abunan arziki wanda suke cikin kungiyoyi na dukkanin wannan kafa wanda muke saurare ta Radio Biyo Citayen, ina musu fata alkhairi. A nan gana Agadez, da kwai yan fadodi yan kulub zaɓe Sanka, ina musu fata alkhairi. Faradi PGS, Ajiye Makaranta Duniya Makaranta Lerki Shabab, Asadu Rabuwa da Radio Setilas, Bai Teresa Farida Mun, Rana Mamman da Ima, zuwa gare ta wata Ajiye Makaranta Hamma Pepe Prezi na Maso Juna, musamman zuwa gare shi Malam Shuta dan jarida ne Radio Robert Umar Sani, ina gaida shi dan jarida na Radio Sahara FM, da dukkanin ma'aikatan gidan radio da suke nan gara ga da yan fadodi. A tashi lafiya Radio Biyu Citayen, mai magana Bamba Shafi'u, wanda aka sani Tufaka Mai Wacce.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Radio Mai Musulunci na Iran. Sunana Nafi Baban Nafisa, dan wanda zan mazaunin birnin Tarayya Abuja, Nigeria. To ina ma Allah subhanahu wataala godiya da ya kawo garana mai tara albarka, kuma Allah ga mai bada dukkan karba. Ina ma duka al'ummar musulmi kasance ma cikin garana cikin koshin lahiya. Ina gaishe da Sami Shimo Dattai, Musa Hadarin Asuba, da magaran Baba Lefe Kabiru Sula Usman. Mun ji direba mai adaidaita wanda ke a can garin Zandara, akwai Maman Sani Alaska, Maman Sani Da'u Alaska Tatsun Burum, alheran Allah ya kaima yaku mai aski Badaraka. Akwai Salisu Dozuma ta kusi moto tun daga nan haccan birnin Zandar, alheran Allah ya kai Alkasum Baba Lima Ahar, akwai Alkasum Agadez, akwai Shitu Tahir Agadez, akwai Mamman Shafi wanda kusa Tufaka wanda ke zaba tangar Agadez, da duka sauran yan uwa iliman da cikin gida, musamman shugabannin wa gatahiya su Hassan Barka. Fata alkhairi zuwa gare ku daga dan uwanku na fiwa Nafisa, dan wani zan guduma Tesari Jente Baradi, mazaunin birnin Tarayya Abuja, Nigeria. Mun gode.
To ina ga da kai ne ma za mu dasa aya a cikin shirin na yau, sai kuma wata fitowa idan mai duka ya sake hada mu. Kafin nan dai, a madadin kowa da kowa, ni Hassan Barka Agadez suke cewa a huta lafiya.